yayi kawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دكانن دنجي نيبو da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara darasin mu na Jami'ul Mutun a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a da kan yaje kafada da muka saba gabatar da wannan litafi mai albarka Jami'ul Mutun a dukkanin ranar Laraba wanda yau insha Allah muna 28 da watan Safar yani wata na biyu a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma yin wafaka da 13 da watan September wata na tara shekara ta 2023 miladiya insha Allah kamar yadda muka faɗa wannan littafi mai albarka Jami'ul Mutun na Sheikh babban malami Sheikhul Malami Abdul Wahhab ahlus sunna malamin aqida littafi ne mai albarka kashfu shubuhat idan muku manta ba mun kare kitabut tauhid muna cikin kashefo shubaha yayin shubaha kuma yau darasi ne na uku a cikin littafi mun yi darasi na farko mun yi na biyu yau insha Allah darasi ne na uku kuma mun koro bayanai da aka ce kashefo shubaha yayin shubaha duk wata shubaha da ta rikice ma ko kuma wanda wani dan bid'a da zai kama wata shubaha to shi Abdul Wahhab zai warware mata watakila dan bidiya zai ce ma ai kaza kuke yi kaza kuke sai ya ce to ga warwarar kaza shi zai kama maganar ta dan bidiya dan kada dan bidiya ya kada ka ko kuma ya je ya lauye ka to sai warware ma ga abinda zaka wadi idan ba ku manta ba mun zo shahin na 88 ko da yake cewa wa alam ka sani annallaha subhanahu Allah tsarkakakken sarki min hikmatihi yana daga hikimar lam ya ba'as nabiyyan bi hadha tawhid bi tawwa aiko wani annabi da wannan tauhidin illa ja'ala lahu aada sai Allah ya sanya mai maki kenan babu wani annabi da yazo face sai da aka sanya mai maki kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ya ce كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يجي الله يجي وكذلك هكذا جعلنا مك سنيا لكل نبي كون النبي عدوا ينا ده مكيا شياطين الانس والجن شيطانن الانس متاني والجن ده متاني ده الجن kenan a cikin mutane ma akwai shedan shi yasa kake neman tsari min aljannati wan nasi Allah ka tsare ni daga aljannu na aljannu da kuma mutanen aljannu akwai mutanen da shedan nune wallahi in kana neman shedan in ka same su kawai ma an gaba ka samu shedan ba yo duk abin da shedan yake suna gama fada ƙarya yi ma annabi izgili ya salam akwai wani kwanan da aka same shi sunan shi Abdul Fatahi dan Najeriya yace wai salatul fati wai yahi salatul ibrahim yace si yayin rasa salatin ibrahimiya sai dai salatin fatiha hi ibrahim da Allah wannan magana ce shi wa ibrahimiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bade shi da baki lokacin da Allah ya sako inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka ce mun san yanda za a masa amma Allah ya ce mun masa salati ya ne za mu masa to mun sani sai annabi ya shiru wai dan ya nuna ma shi ma ba ra'ayin shi bane sai ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad sai annabi ya ka Ibrahim kenan wannan yana nuna mana cewa Ibrahimiya annabi da bakin shi ya hudu sai annabi shi ma ba ra'ayin shi bane ya ka Ibrahimiya na waye ashe shi Ibrahimiya wahayi ne daga wa daga Allah shi kuma fatuha shi fatuha ce aka yi Muhammad al-Bakari ya shiga Ka'aba sai da ya kwana 40 yana roƙon Allah Allah ya bashi wani salati wanda ya yi kowane salati shine wai sai aka zo mai da martakarra a cikin Ka'aba ba kwana 40 dan Allah idan mutum ya shiga Ka'aba kwana 40 zai ji huzari ko ba zai ji zai ji ba gari ko ba zai ji duk aina yake yi fata Ka'aba ya ko kuma girmama zai ji to kuma sallar farilla jam'a yayi dole ce ko yake kenan ji ya bar jam'a ya bar juma'a yana fitsari a cike wai kuma ya zo da wai aka zo mai da salatin fati wai suka ce salatin fati yahi sabka alqur'ani 6000 sabka 6000 wannan ai a duniya Allah ce babu abin da yake qur'ani ai Allah ne yace babu wani abu da za a zo da yayi daidai da qur'ani ko wanda yake qur'ani kullu inijtamatul ins walla an yatu bi misli hadhal qur'an la yatu bi misli walau ka da badu libadin a zo da irin shi ma Allah yace ba iya ba kuma har a zo a ce yayi har 6000 to dan Allah anan yanzu cin mutuncin qur'ani ne ko ba cin mutuncin yanzu wanda ya haka kuma ka ce wai shi masoyin annabi ne shi wannan abu fatayen nake ce mana abul fasad yanzu yana nan kungiya ce ma ta dauke shi take ba shi yanzu wallahi yanda aka ma Abu Jabbar sai amma wai salatin fati yayi salatin ibrahimiya to wannan magana ai kafirci kenan kana cewa wai wata magana ta wani yayi magana annabi Muhammad wanda kuma magana annabi wayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi ai mazan annabi bai magana akan salati ina fata mu bai inda zaka gane ma salati fati ba ma salati bane na rantsi da Allah annabi Muhammad bai san ba salatin fati Abubakar bai san ba salatin fati Umar bai san ba salatin fati Usman bai san ba salatin fati Ali bai san ba salatin fati Abu Huraira bai sani ba Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Sa'id ibn duk ba su sani ba Imam Malik ma bai sani tabi'ai ba su sani ba tabi'in tabi'in ba su sani ba amma na rantsi da Allah annabi Muhammad ya san salatin ibrahimiya annabi Abubakar ya san ibrahimiya Umar ya san ibrahimiya Usman ya san ibrahimiya Ali ya san ibrahimiya Abu Huraira Imam Malik Sa'id ibn Musayyib duk sun san ibrahimiya ashe an yi rayuwa waɗansu wanda sun rayu ba su san ba salatin fati sun rayu kuma ƴan aljanna ne ina ba ta kai wannan mutanen su da shaidannu dai suke shi yasa Allah ya ce wa kazalika haka nan ja'alna muka sanya li kulli nabiyyin kowane annabi aduwan shayatinal insi wal jin yana da makiya na shaidannun mutane da shaidannun aljanna yuhi ba'duhum ila ba'din suna yin wahayi shashansu zuwa shashi zukurafal qaul suna kawata magana gururan ta surudi mutane idan akwai shaidannun mutane da aljannu wanda za su rika riya ma kansu su ma kansu wahayi a ce kaza a yi kaza wani su ma sai yasa ake da kudi wannan shaidannu ne abinda aya take nuna kowane annabi yana da makiya to haka duk wanda ya bi wannan hanyar ta annaba sai ya samu makiya kuma yanda yake da makiya haka yake da masoya Allah ina fatan ai duk duniya babu wanda yake annabi Muhammad yana da masoya bila adad amma kuma yana da makiya to kai ma an ka biyo wannan hanyar dole ka samu masoya kuma ka samu yanzu dai kaga Jafar Mahmud Adam wali ne ai galibi har yan bid'a sai shi suke, amma akwai wanda suna dan basu da aiki sai kuma zagi shi. Ina fata mu har yan bid'a Jafar Mahmud Adam an yi ittifaki a duniyar musulunci a yanzu ba a samu ba wani wanda ya shahada wanda shahada irin ta Umar yana sallah a sallah asuba shine liman a ranar Juma'a akan gaskiya akan wadin gaskiya aka shi yana kalmar shahada. Ina haɗin bid'a sun yi ittifaki Jabir Wali ne to amma yanzu haka akwai masu zagi. Ina fata muku mallam yace kowa yana da makiya musamman annaba da mabiya mabiyan wa qad yakunu li ada'i tauhid to kuma masu tauhidi duk kuna da makiya daidai da rukunka da tauhidi daidai da makiyanka in kai ruko da tauhidi gangan to zaka samu makiya da yawa wannan share su kai makiya wake yo ai ba iya mutane ba iya mutane. Annabi Musa ya ce ya Allah makiyan nau sun mun yawa wai mutane wai su rika kallo na suna cewa gwaiwa garan. Allah ya ce Annabi Musa ba kai ba ni ma da na halice su ban nan iya musu to wai zai iya ma mutane. Mallam ya ce li ada'i tauhid ulumun kaseera akwai ilmumuka da yawa wa kutubun da littattafai wa hujjajun da hujjoji kama qala Allahu ta'ala kama yanda Allah ya ce falamma ja'atu mursuluhum bil bayyinati lokacin da manzannin mu suka zo musu da hujjoji farihu bima lahum min al ilm sai suka yi alfahari da abin da ke wajen su na ilimi ba suka yi farin ciki ba sun yi farin ciki kenan sun yarda farihu suka yi alfahari suke cewa mu da muke da ilimi an zo mu da wani abu to ai ilimi Qur'ani da hadisi shine ilimin dukkan wata duniya. Iza arabta zalik in ka san wannan wa arabta kai sani annat tariqa ila Allah hanya zuwa ga Allah la budda lahu min al aada ba makawa he ka samu makiya inde karki hanya Allah qaidina alai suna nan wa'in su makiyan suna zaune su dai kawai su kushe addinin Allah su kushe hanya Allah an fasaha kuma abu ta fasaha ne wa ilmin mu abu ta ilmi wa hujajin da hujjoji suna da fal wajibu alayka tu wajibi a gare ka anta ta'allama min dinillahi ka san addinin Allah ma yasiru abinda zai kasance silahan laka makami tattare da kai tuqatilu bihi haula ka yaqi wa innal ashayatin shaydannu allazina qala imamuhum wanda shine shugaban su shaydan wa muqaddamuhum li rabbik shine mai gabatar da su zuwa ga ubangiji yasa ka zai kadda ka da su. Ai shaydan yayi rantsuwa yace la aqudanna lahum siradaka mustaqim sai na tsaya a hanyarka ya Allah hanyarka daidai in rika jan mutane sun mala'ati yanahu in zo ma mutane min baina aidihim daga gabansu wa min kalfihim da bayansu wa an aymanihim in zo musu daga damansu wa an shama'ilihim in zo musu daga hagumukinsu wala tajidu aktsaruhum shakirin baka samu mafi yawan su suna godiya dubu su godiya shedan kuma zai zo maka daga sama daga ƙasa daga gaba daga baya daga dama daga hagu ta ko ina shi yasa annabi ya ce shedan yana gudanya a jikinka kowane dan adam kamar yanda jininka yake gudanya yanda yake circulation komi in zaka yi shedan so yake kwadda yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taso a yana cikin masallaci yana itikaf an san itikafi wanda ake yi ƙarshen Ramadan ko to annabi yana cikin itikafi sai ɗaya daga matar shi da ake ce mata Safiya sai ta tashi daga gida ta je ta kai da annabi ta kai mai ziyara wai mijinta ne dan saboda in kana itikafi baka fita ko ka je gida ma ko wani abu sai inda darura mai ƙarfi sai ta taso zo ta suka zamna da manzo Allah suka yi hira a to annabi ya tashi ta tashi za ta tayyata ya tashi ya raka ta kuma cikin dare ne kawai hewa yin su sahabbai guda biyu suka ga annabi da mace sai kuma suka ga ya gansu sai suka yi gauka suka ce mu yi gauka kan mu je mu kai jirgin gan mu sai suka yi gauka sai annabi ya ce ala rasulukum ku tsaya inda kuke ku tsaya inda kuke sai annabi ya ce ku zo ku gani mata ta ce Safiya ta kawo mini ziyara sai suka ce subhanallah manzo Allah mu za mu zargi wani abu annabi ya ce a'a inna shaytana yajri min ibni adam majirar dam shedan yana gudanya a jikin ɗan adam yadda jini yake gudanya yanzu shedan zai riya muku wani abu a je a ce annabi da mace ina maza mun dan adam shedan kar su je su zargi wani abu annabi ya huta su daga zargi cikin duhu ne annabi ya ce ku zo ku gani mata ta ce Safiya ta kawo mini ziyara ne shedan saboda zai iya shiga ya ce ai kaza yanzu kai mazan mu babban malami zai ga shi da wata mace cikin dare ai kowa ya ji ko da roƙo Allah ne ta zo ya mata a hana malam wani kullum waya ne mine ne ina fata muku shedan kawai ana so a nuna mana cewa duk abin da za ka yi shedan yana zo kuma makiyinka inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id alam ahad ilaykum ya bani adam allah ta'budu shaytan inna shaytana a shaytan allah yace makiyinku ne alam ahad ilaykum ya bani adam allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani buduni hadha siratal mustaqim malai yace walakin sai dai idza aqbalta ala allah idan ka fuskanta zuwa ga allah wa asgaita ilahu jajihi ka karkata shine asgaita ilahu jajihi zuwa hujjoji na Allah ka rike wa bayanatihi da bayanoni na Allah ka rike ma'ana so ake kai ilimi dan wani ma zo ma da wani ilimin ka kayar da shi ma'ana duk wanda zai tunkare ka da kan ya so ya karya ka da ilimi ho zai zo ko ahlul kitabi suna da ilimi shi Allah ya sa Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan kenan ana cewa ka shirya duk lokacin da bai hude ko wani zane zai zo ma ka shirya kai ma kai ilimi in yazo ka ka karya shi da ilimi amma in kai ba kai ilimi ba kake bauta da jahilci in yazo ba sai ya lankwasa ka ba kawai aya yanzu ma zai kawo ma ya ce ai ka kai da kanka ka karya ta kaza ya kada ka da hujja da ayanka da ayanka ka zika amma in kai ilimi ya kada ka da ayanka ka sani wala takabbur ka ji tsoro ko wala tahazzur ka kai bakin ciki inna kai da shaytani kana da iba Allah ya ce kai din shaytan da iba mai rauni mana shi shaytan kai din shi mai rauni in za ka kwatanta kai din Allah da kai din shaytan to ai kai din shaytan rauni gari nan ba kai di ana ne dubara ba innahum yakiduna kaida wa akidu Allah ma yana kai sai dai shi kaidin Allah dubara ce na adalci ya hudda ku daga zalimcin da ake mu yanzu ba turawa ne suka hada a Niger suke so su yaki Niger da faranshi da ECOWAS to wallahi duk kaidin duk yawansu Allah ya san yadda zai iya karya su su kasa wuka ma har ko kuma in sun ka a karkashe su ba yawa bane yake sa a ci galaba a ba yawa a yakin Badar annabi su 300 da wani abu amma kafirai su dubu sun limga su so uku amma a yakin nan musulmi suka yi galaba kan kafirai kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin kurki Allah kawai diyon yakin ahzab jama'u wajen jama'a da yahudu da mushrikai suka haɗu wajen kabila goma suka hada kan annabi amma Allah ya ba annabi galaba ya ayyuhal ladina amanu zukuru ni'matallahi alaykum iz ja'atukum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira yayin da runduna ta hada kan sahabbai da annabi amma Allah ya ba annabi da sahabbai galaba akan kafirai di yawan rundunar su wajen runduna goma da ta yahudu da ta mushrikai da ta kaza amma Allah ya ba annabi da sahabbai galaba akan ka kene yanzu ECOWAS da Cameroon da Côte d'Ivoire da Nigeria da Faransa da waye duk ta hadu Allah ya san yadda zai karya su wallahi Allah ya san yadda zai karya su ina ba zan mu kan ku ce mu ai kadan ne ban mu da kari ban mu da makamai a muna da makamai shine muna da addu'a adda wanda ko in aje wa ta lahira ma aiki take amma makaman nuli kiriya ba yanzu ba jira lahira ya aiki bai yau ina fata ku malam yace wal ami min al muwahhidin gama garin mutane masu tauhidi wanda ba su yi ilimi ba ma shine ami al ummi kenan ko al ami min al muwahhidin ga magaurin mutane jahilewan amma suna da tauhidi. Tauhidin nan da suke da yaglibu alfan min ulama'i ha'ula'il mushriki, za su rinjayi dubu daga maluman mushriki. Ko mun fahimta? Jahilai amma masu tauhidi, sai su rinjayi malumai dubu na mushrikai, duk ilimin maluman dubu na mushrikai. To ina su masu tauhidin in masu ilimi ne? Ai kenan za su rinjayi dubu to dubu na mushrikai. Ma'ana ƙarhin tauhidi shi yake sa a cikin abu. Ki gani wa amin minal muwahhidin, gama gaurin mutane jahilai wanda ba su yi karatu ba amma suna da tauhidi. Ya galibu alfan min ulama'i ha'ula il mushriki, za su rinjayi dubu na malamai daga wa'innan mushrikai. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, wa inna jundana lahumul ghalibun, rundunanmu inji Allah, rundunanmu masu tauhidi su ne masu rinjayi. Wa jundullah, rundunan Allah humul ghalibuna, su ne masu rinjayi. Bil hujja, da hujja, wal lisan, da halshi. Kama annahum ghalibuna bisayf, kamar yadda su suke rinjayi da takobi, wa sanan, da kuma halshi. Wa innamal khawf 'ala al-muwahhid, tsoro ga mai tauhidi, allazi yasluku ad-dariq, wanda ya shiga hanya, wa laysa ma'ahu silah, wanda bai da makami shine zai ji tsoro. Makami kai kuma kana da adda, ai bai kamata ba ka ji tsoro. Silah makami. Wa qad manna Allahu ta'ala 'alaina bi kitabi, haqiqa Allah ya mana kyauta da littafin shi shine al-Qur'ani, allazi ja'alahu, wanda Allah ya sanya shi tibyana. Shi Qur'anin nan bayani ne li kulli shay ga komi, wa hudan kuma shiriya ne, wa rahmatan kuma rahama ne, wa bushra kuma albushir ne lil muslimina ga musulmai. Kenan ana so a nuna mana cewa ƙarhin tauhidi shi yake sa a ci galaba. Kar ku yi alfahari kuma da yawan, kuka yi alfahari da yawan ku sai Allah ya nuna muku yawan naku ba komi ba ne. Ƙarhin Allah shi ne ke sa a ci nasara, kamar yadda Allah ce, wa yawma hunain iza a'jabatu saratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufula wa kalimatullahi hiya al-ulya. Ka ku yi alfahari da yau, ku yi alfahari da ƙarhin Allah. Ina fata mun fahimta. Ba Niger ba ce yanzu ake so a yaƙa, ku yi alfahari da ƙarhin Allah, da imani, da kuma da addu'a. Kar ka ce wai sai malamai suna addu'a, kai ma ka rika addu'a a gida. Allah kare ƙasarka, saboda duk wanda ya yaƙi ƙasarka, ya yaƙi mutanen ƙasarka, to kai ya yaƙa, wallahi kai ya yaƙa. Kuma hallo, kowa ya ɗauki aniya, in kafirin nan sun zo sun ce su yaƙe ku, kowa ya ɗauko makami a yi shahada. Kai in an kashe ka kayi shahada, shi kuma in ka kashe ka kashe Arab. Ihi wallahi, ina fata mun fahimta. Me miye matsala? Malam ya ce, fala ya ati sahibu baɗilun bi hujjatin, fala ya ati ba zai zo ba sahibu baɗilun ma'abucin ɓanna bi hujjatin da hujja illa wa fil Qur'an ma yanquduha, sai a cikin alqur'ani akwai abin da yake warware wannan ƙaryar tashi. Duk wanda zai kawo hujja ta ƙarya, a qur'ani akwai warware ta. Kina a qur'ani ba abin da ba. Shi yasa Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay. Ina fata ku. Wani tsoho jagob mai ilimi ya taɓa zuwa a zamanin Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yana daga cikin masu mazhaba guda hudu ko? Masu mazhaba Imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi'i su hudu ne. To Imam Shafi'i ba ƙaramin mai ilimi bane, wanda in Ramadan ya zo kullun sai yayi sabka so biyu. A Ramadan sabka 60 yake ta Qur'ani. Da sai ya sabka da marice. To wata rana yana cikin ɗaliban shi yana karantar Ramadani. Ko wani tsoho mai hurhura, mai hurhura, mai gemu, mai kyau, sai ya shigo sai ya ce, Imam Shafi'i tambaya garan Imam Shafi'i yace faɗi tambayar ka. Sai yace ina inda a cikin Al-Qur'ani Allah yace abu magabata. Mun samu inda Allah yace abu Annabi Muhammad a cikin Al-Qur'ani. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. Duk mun samu. Amma ina inda Allah yace abu sahabbai, abu maganar sahabbai in sun dauko su ma salaf, yana daga cikin maganar su ma abita addini, ina ya zuwa Qur'ani? Imam Shafi'i a lokacin nan bai da aya, yace kuma Qur'ani nake so ka faɗa. Imam Shafi'i bai da aya lokacin nan bai san. Sai yace ma dalibai, yace mai wannan mutumin na baka kwana uku, ran kwana uku ka zo in baka amsa. To ai kwana uku nan Imam Shafi'i suka ce a wannan kwana ukun kullun sai yayi sabka har su biyu. Zai dauko Qur'ani yayi ta bibita shi, yayi ta bibita shi. Sai yaji ya sauke shi tun daga bakara hannasi. Hallo da marece ya dauko Qur'ani yayi ta bibita shi, yayi ta bibita shi, yayi ya sauke tun daga bakara hannasi. Ina fata mun fahimta. So yake ya samu ayar da Allah ya ce abu magabata. To, wannan ba ita bace ba. Ina ba za mu bai. Saboda so yake samu wannan ana ne shugabannin ko kuma malamai. To ita kuma wannan magabata sahabbai da salaf da ake cewa salafus salih. Shikenan Imam Shafi'i sai gano wata aya a cikin suratu Ali Imran. Allah yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wannan aya ita ce tace abu ga kuma sahabbai. Wa man yushaqiqir rasula, duk wanda ya saba ma manzo min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shari'a ta bayyana a gare shi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, sahabbai da magabata kenan su ne mu'mini. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, yabo hanya ba ta mu'mini ba, sahabbai kenan ko. Nuwallihi ma tawalla, za mu juyar da shi inda ya juya. Wani sili jahannam kenan. In ka bin kin sahabbai, wannan ayat ta nuna dole ya gano sahabbai. Imam Shafi'i tsohon nan kwana uku ya zo yace ina amsa ta, yace ga ta nan a cikin suratu Ali Imran. Daliban Imam Shafi'i suka kalli Imam Shafi'i da shi yayi ja, suka ce wai me yake wagwa? Yace kwana uku nan da na ba tsoho kullun sai na yi sauka. Kenan yanzu a kwana uku yana yi sauka soshe ta saukar Qur'ani. Saboda ya sabu yi ga shi kuma ya sabu. Wannan aya duk duniya ita ce ta ce abu sahabbai, duk duniya tun daga bakara hannashi ba ayar da ta nuna abu sahabbai sai wannan aya. Ina fata saboda girman sahabbai da darajar da har Allah ya ce a bisu, kuma ya ce yarda da su. Duk duniya ba wanda Allah ya ce yarda da su sai sahabbai. Kenan yanzu in dai ba sahabi ba ne, kai ba ka ce ba wannan radiyallahu anhu, ka ce wani shehunka, shehu Inyas, shehu Abdulkadir Jailani radiyallahu anhu, kai ƙarya kuma bid'a ce, kuma Allah sai ya kama ka, kuma ƙarya kama Allah, ka ce Allah ya yarda su, shi bai ce bai yarda su, sai dai ka ce rahimahullah, Allah ya ji kansu. Sahabbai su da nazzi ne na Qur'ani. Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka, su ne Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar alladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'a. Sunan shi ne na Qur'ani. Allah ya ce ya rasu, kai waye ya ce ya rasu? Ko Imam Malik ba ka ce ba radiyallahu anhu, sai dai ka ce rahimahullah, kamar addu'a Allah ji kanshi. Ina fata ku kai sahabbai da bani. Shine mallan yace bala ya'ti sahibul badilin bi hujjati, babu wani mai banna da zai zo da wata hujja, illa fil qur'an ma yanquduha, sai a cikin alqur'ani akwai abin da yake warware wannan magana ta shi. Wa yubayyinu budlanaha, kuma a qur'ani sai ka samu ayat da take bayyana bannan shi, kamar qala ta'ala, kamar yadda Allah yace wala ya'tunaka bi masalin, ba za su zo maka ba da wani misali, illa ji'inaka bil haqq, sai mun zo ma da gaskiya, wa ahsana tafsira, da mafi kyawun fassara. Ma'ana duk abin da za su wadi ma Annabi Muhammad sai Allah ya rama mai, sai ce ga inda gaske. Da suka ce ma manzo Allah mahaukaci, sai Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, da ni'mar da Allah ya ma kai ba mahaukaci. Suka ce mai mawaki, Allah ya ce wa ma huwa bi kauli sha'ir, ba magana bace ta mawaki. Suka ce mai boka, Allah ya ce wala bi kauli kahin, babu gaba duk abin da suka hudi ma annabi Muhammad sai Allah ya rama ma annabi Muhammad amma in wani annabi aka taba shi sai Allah ya ce annabi kai ma rama ka annabi Musa Fir'aun ne ya kalli annabi Musa yace wa inni la azunnuka ya Musa masuhura kai annabi Musa ina zaton ka kai dan dabo ne Fir'aun ne ya hudi ma annabi Musa Allah ya ce annabi Musa rama kayanka annabi Musa shi kuma ya kalli Fir'aun ya ce wa inni la azunnuka ya Fir'aun masuhura kai kuma Fir'aun ina zaton ka kai ke wa rama Allah ya rama mai to amma annabi Muhammad daga an taba shi Allah sai ce ni zan shiga matan shi da suka tada mai buri a gida Allah sai ce wa inta zahara alai fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minun wal malaikatu ba'da zalika zahir in suka taba ka kai annabi Muhammad Allah dan wajen ka ne Allah ya ce ni ne dan wajen ka sifartin su gungu mata sha ɗaya ko su ware su yi kulabcin su ni ma ni da kai a inji Allah wai zai ya wa hada da Allah fa inna Allah huwa maulahu Allah dan wajen annabi wa jibril wa salihul mu'minun sauran salihan mu'mine kai wal malaikatu ba'da zalika duk sauran malaiku ya wajen annabi wa wannan macikin ayya ba mace wannan macikin ba ayi ta ba Allah da malaiku suna farki wai zai ja ina ba ta ku shi annabi dan gata ne daga an taba shi Allah sai rama amma duk wani annabi an taba shi sai Allah ce to kai ma rama kanka ina fata ku ita shine Allah ya ce wala ya atunaka bi masalin ba za su zo maka da wani misali ba na ƙarya illa ji inaka bil haqqi sai mun zo ma da misali na gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun fassara qala ba'dul mufassirin sashen masu fassara suka ce hadhihi al-aya wannan aya amatun fi kulli hujjatin ta gama dukkan wata hujja ya ajibiha ahlul batil da za ta zo da wayansu masu ƙarya za su zo da ita ila yawmil qiyamah ay zuwa ranar kiyama kenan qur'ani duk wanda zai zo da wani abu na ƙarya qur'ani sai ya warware shi ya bayyana gaskiya ina fata mu wa ana azkuru laka ashiyan yace ni ina zakkara maka abubuwa mimma zakarahullahu fi kitabi abinda Allah ya zakkara shi cikin littafi jawaban li kalamin amsa ko kuma jawabi na zance ihtajja bihi almushrikun da mushrikai suka kawo hujja da shi fi zamanina alaina a wannan zamanin fa na kulu sai mu ce jawabu ahlul batil a jawabi na ma'abuta ƙarya min dariqaini hanya biyu mujmal akwai jawabi da suke mujmali a tattare wa mufassal akwai kuma jawabi da suke a mufassal a rarrabe kina akwai wanda a hade akwai wanda a rarrabe ammal mujmal amma wanda yake mujmali a hade wa huwa amrun azim al'amari ne mai girma wa fa'idatun kabira kuma fa'ida ce babba liman aqala haga wanda ya hankalce ta wazalika qawluhu ta'ala wannan shine fada Allah madaukakin sarki huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shine ya sauko maka littafi minhu ayatun muhkamatun a cikin qur'ani akwai ayoyi muhkamai hunna ummul kitab su suka yi yawa su ne uwan littafi su suka yi yawa a littafi a qur'ani wa ukaru mutashabihat akwai kuma wasu ayoyin daban mutashabihat a rikice suke ma'ana shubha gari fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma wanda a cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su rika bin rikitattun minhu butiga alfitna dan neman fitina wa butiga atawili da neman tawili na ƙarya kuma ya alamu tawilahu illa Allah amma ba wanda sun tawilin wannan sai Allah sai Allah ya ce warasikuna bil ilmi yaquluna amanna bi kullum min inda rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab to a wannan aya ta cikin suratu ali imran ta nuna qur'ani akwai muhkamat akwai mutashabi a cikin qur'ani saboda amma wata ayar nuna ta duk ayoyin qur'ani muhkamat cikin suratu hud Allah ya ce tabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin alim kitabun uhkimat ayatu littahi ne da muka kyautata ayoyin shi muka kyauta kenan duka wannan ayar ta cikin suratu hud ta nuna qur'ani duka muhkamat babu mutashabi to akwai wata aya kuma a cikin suratul zumar ita sai ta nuna a Qur'ani duka mutashabihat ne. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabi masali taqasha iru min wujudil ladina yakshawna rabbahum bil ghaib. Ita wannan ta cikin suratul zumar ta ce ayoyin Qur'ani duka mutashabi. Ka san me in aka ce muhkamat wanda kawai an kyautata su bisu buƙatar sai wata ta fasarta wata bisu buƙatar sai an yi bincike a kawai fas a hili ne fasara. Ita kuma mutashabi dukan su yana buƙatar sai an dauko wata za ta fasarta wata sai an ji hadisi sai an tsaya an yi bincike. To wata ayat ta ce duka ayoyin Qur'ani muhkamat ce, wata ayat ta ce duka ayoyin Qur'ani mutashabihat ce. To me aka samu ya raba mu garrama wannan da take suratul Ali Imran ita ta nan ce ta yi akwai muhkamat akwai mutashabi kuma wannan ita ce magana ne a Qur'ani akwai muhkamat akwai mutashabi. Me muhkamat wanda fasarar sa a hili take basu da wahala. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran wannan yana buƙatar wata fasara da wani bayani ai muhkamat ne. Amma yanzu alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wannan mutashabi ba wanda ya fasara wannan sai Allah mutashabi ne. Kenan a Qur'ani akwai muhkamat akwai mutashabi kamar yadda wannan ayat tace huwal ladzi anzala alaykal kitaba sai aka ji fasarar ta shine wanda ya sauko maka littahi kai annabi Muhammad Allah shine wanda ya sauko maka Qur'ani minhu ayatun muhkamatun a cikin Qur'ani akwai ayoyi muhkamat hunna ummul kitabu su suka yi yawa sune uwal littahi amma wa ukaru mutashabihat akwai wa'insu daban mutashabi kenan sai dai ita wannan ayat ta ce muhkamat a Qur'ani su suka yi yawa mutashabihin kadan ne sai dai tayarra akwai mutashabi akwai muhkamat amma ta cikin suratul hud ta ce duka muhkamat ta cikin suratul zumar ta ce duka mutashabi ita kuma wannan yadda ce akwai muhkamat su suka yi yawa akwai mutashabi wanda fassarar su ba wanda ya sani ba sai wa kun san su wanne ne irin mutashabihat kamar yanzu misali da Allah ya ce fawailul lil musalli ananin azaba ya tabbata ga masu sallah wannan mutashabi wani zai ce masu sallah kuma tsananin azaba ya tabbata gare su to ina za ka samu a warware ma wace buhai sai Allah ya ce allazina hum an salatihim su ne wanda a sallar su suke rabkanuwa kaga yanzu na baka karanta ba ta gaba da mutashabi ne ka shiga cikin rikici to duk wanda zai kawo hujja kuma ta ƙarya da mutashabi yake kawo hujja wani kirista kawai sai ya so ya samu musulmi sai ya ce ku da kuke sallah ku da Allah ya ce fa wailul musalli da kawai gaba ina ba za mu yi ba tsananin azaba ya tabbata ga masu sallah to karanta ta gaba allazina ma salatihim wanda a sallar su suke rabkanuwa su yi azhar su kila asar su yi la'asar su kiyin magarba kai ni rabkanuwa duk wanda musu sallah sai a ramadan su fa wailul duk wanda musu sallah sai an yi mutuwa daga amince kuma yesu fasa su ma ban fa wailul wanda musu sallah sai juma'a juma'a fa wailul wanda musu sallah sai suna neman burebe ko baka daga an yi kare su duk wanda bai kula da sallah sosai yana kawai yanda ya ga dama yau in ya ga dama ya yi gobe shi ne ma fawilil shi take magana kai ina fatan bai haka duk wanda zai kawo hujja yanzu misali ɗan dan tatsi ne sai ya zo ya ce ai Allah ya ce sai ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna sai kama wani ayat sai ya tafi shi sai ya ce to da wani hadisi ne za ka yi imani sai ya ce kaga anan an ce in kai imani da hadisi bai halitta ba kai imani da hadisi sai ce kaga shi yasa mu bu yi imani da hadisi kaga dan ta tsira yana zagin Qur'ani yana zagin hadisi sahih Bukhari kaga ai sinan ne to sai ka janyo mai aya akwai kuma wanda ta warware wannan sai Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadal to kyale ni da mai karyata wannan hadisin azaba za mai to nan kuma an ce in ka karyata hadisi kai dan jahannama ne sai ce a wannan ba hadisi nan ba hadisi wancan ake ni ba to can kuma ya akai kace hadisi ake ina ba za mu yi ka gani duk dan bid'a ko duk wani wanda zai kawo hujja ta ƙarya da ƙarya ayat Qur'ani zai dauka mutashabi sai ya kawo hujja to shine nan sai Allah ya ce fa ammal ladzina amanu fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun wanda a cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su rika bin abinda mutashabi ne ibtiga'al fitna kawai da neman fitna wabtiga a tawili da neman fasarar banza kuma ya alamu tawilahu illa Allah wanda ba wanda ya san wannan fasarai sai Allah ina fatan bayyana kenan wannan yana nuna mana cewa akwai wanda da mutashabi suke kan hujja shi yasa yan dariqa da suka tashi na'am yan dariqa da suka tashi sai suka ce mun samu dariqa a cikin Qur'ani amma ba mu samu ba izala ai mu mun ga dariqa a Qur'ani amma ba mu ga ba izala a Qur'ani sai suka ce ai Allah ya ce sai suka ce ai mun samu dariqa a cikin Al-Qur'ani sai suka ce Allah ya ce ayan nan da take cikin suratu wannan ba wa Allah wasta gamu ala dariqati sai suka ce kun ga dariqa a Qur'ani ina fata mu wa Allah wasta gamu ala dariqati da sun tsaya akan dariqa sai suka ce ga Qur'ani ga dariqa a cikin Qur'ani ina izala a Qur'ani sai muka ce kenan yanzu din inda aka ga dariqa a cikin Qur'ani ana ne dariqa sai muka ce to mu kuma muna da dariqar da Allah ya ce illa dariqa jahannam innal ladhina kafaru wa kazabu wa kazabu lam yakun illahu liyaghfira illa dariqa jahannam sai suka ce nan ba dariqa ba ake ba dariqa ta mu ba muka ce to can ma ba dariqa ba ce kuma ai da dariqa za a ce an samu ai ba ce za a yi ba wa Allah wastaqamu ala dariqati wa ai ku dariqu ne gare ku da sai dai a ce wa Allah wastaqamu ala daraiki to shikenan yanzu in kun ce dariqa anan ai dai aka kata mu furad ko to wace tijaniya ko qadiriyya ko zagadadiyya ko hanbaliyya duk akwai su da yawa to wace na fata ku anan sai suka rikice fa buhitan ladhi kafar kafirin da aka sai ya rikice ya rasa abin da zai fada kenan ba dariqa ba babu dariqa ba ina fata ku hanya kawai gaskiya ce tul bin annabi Muhammad ina fata ku kenan anan shine mallan yace فأما الذين في قلوبهم زيغ ما سبن كركتا فيتبعون ما تشابه سيسركبون شبها ابتغاء الفتنة دنيمن فتنة وابتغاء تاويل دنيمن تاويل نا قرية وما يعلم تاويله إلا الله بعد بوان ديسن تاويل شي سي الله سي الله يتي أقرأ قبان آي والراسخون في العلم يقولون آمنا بي ما ستبتي نعلم سيسجي ممي إيماني دجا أبن دا الله يولا والراسخون في العلم يقولون آمنا بي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب sai duka daga ubangijin mu ne kuma mun yi imani da wannan abin da Allah ya faɗa da mutashabi da muhkamat duk mun yi imani da shi duka kuma ba mai tunani sai mai hankali mallan yace wa qad saha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal hadisi ya tabbata ga manzon Allah shine yace idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashaba min idan kuka ga mutane masu bin mutashabi a Qur'ani ulaika allazina samalla sune wanda Allah ya ambata masu bin ƙarya fa hazaruhum kukiyansu misal zalik kwatankwacin wannan ko misalu zalik misali akan haka idza qala laka ba'dul mushrikin idan shashe mushrikai wani yazo yace ma ala Allah yace ku saurara inna awliya allahi waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro ta tararsu walahum ya zanu da babu wani ciki ta tararsu wani zai zo ya ce ma ai waliyai muna da waliyai mu to waliyai ya ne ake gane wani wani ya ce wai kawai mutum ya shiga daki ya ta wuri diwa shi ne wali waye ya ce ko ya shiga daki ya halwa shekara guda bai huto ba wai shi ne wali waye ya ce kawai ga siffar wali allazina amanu wa kanu yattaqun su ne masu imani suke da takawa su ne wali kai ma yau in mai imani ne da takawa wali ne mai imani kai imani da Allah cikin tauhidul uluhiyya kai imani da Allah cikin tauhidul rububiyya kai imani da Allah cikin tauhidul asma wa sifa ina fata ba sannan kai takawa yi nayi bari na ba duk abinda Allah ya ce ayi kai kokarin aikata duk abinda Allah ya ce a bari kai kokarin bari to kai wali ba sai an nada ka ba ba sai shehunne ba sun zo an sa ma wani gari an ƙarya ce wannan ba ma wali ya bane waliyan ƙarya wani sallar ta farin labari to kuma haka za ta zama yau kawai ina ba za ku yi wa'anna shafa'atu haqqun to ceto gaskiya ceto gaskiya ne, sai dai ba ceton da waliye ba shehunne suke kafawa su ce ai shehuwa ne yana ceto, wai akwai shehunnan ma da suke saida aljanna, wai ka zo da kudin ka saida ma aljanna, yosu suna da ita wata kawuwa an ba ta kilan aljanna, kilan ya yi tsatsa ta zo tana kuka tana ni kile da ya lalace, yan rabu da shi suka ƙarya ce wani irin kile tun daga nan idan ba ta ku wa annal anbiya su annabawa lahum jahun inda Allah suna da matsayi a wajen shine jahun aw zakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zakarawa da zancen annabi yastadillu bihi ala shay'in min badilihi wanda annabi ya nuna yastadillu yake kawo hujja bihi da shi ala shay'in da wani abu min badilihi daga banna wani zai kawo ma hadisi sai kawo hujja da shi kuma akan ƙarya yanzu hadisin nan da manzo Allah yake cewa man sanna sunnatan fil islam duk wanda ya sunnantar da wata sunna cikin musulunci falahu ajruhu wa ajru man amila biha yana da ladanta da ladan wanda ya aikata da ita sai dan bidaya ya kama ya ce ai annabi ya ce wanda ya sunnantar da sunna sai ya kai maulidi ko ya ce ma kaga mun sunnantar to ka ji bashir me ba anan wannan hadisin sanadiyya sabka shi ma annabi wata rana ya ce ya ga waɗansu ƴan ƙauye sun zo suna buƙatar taimako annabi ya ce ku je gida kowa ya ɗauko abin da ya mallaka na abinci da kuɗi a taimaka ma wannan bayin Allah sai wani ya tashi sai ya je ɗauko cikin gari na abinci kawai hannun shi ya cika sahabbai suka gani da babba wanda ya tashi sai shi ya je ɗauko abin da ya ƙarfi daidai gwargwado na ce kamar shinkawa cikin hannunka sai ya zo ya zuba abu dalilin wannan sai suka ga kenan ba haidiyawa wani ya tashi ya je ya dauko tiya shi biyu wani ya dauko tiya uku wani ya dauko bahu guda wani ya aka zuba sai annabi ya tashi ya ce man sanna sunnatan fil islam duk wanda ya sunnantar da sunna cikin musulunci ai kenan shi wannan sahabin ya fara yi sauran sai suka gani amma dan Allah da man sadaka a musulunci akwai ta ko babu shi ya fara yin ta ko kuma daman akwai ta kawai shi ya bada dama ne akai koyi da shi dan wani yana tsoro ya je ya dauko cikin hannu ya ki a ce ba haka ba to shi ne ake niwa kuma a hadisin daman annabi ma ta yi man sanna sunnatan fil islam yo ai daga hadisin ma an kada ka kai dan bid'a wanda ya sunnantar da wata sunna ya tunatar da an mance ba a yin ta shi he tuna aka yi daman abi akwai ta in sai ka kirkiro bid'a kai dan bid'a wai ka ce wai man sanna sunnatan ƙarya kake wannan ba hadisin ba haka bane yun haka dai kowa ya iya kirkiro abu dan Allah abun da ba yawa ba zai kwakwalwa ta daban da ta kwakwalwar ka kwakwalwar ce daban da ta wancan kowa ya ka abu a abun da annabi ya zo da shi shine kawai sunna wa ma atakumur rasul ba ku zo wa ma nahakum anhu bantan abinda annabi ya zo muku da shi ku kama shi wanda ya hana ku ku hana sai fili duk abinda annabi bai zo ba da shi ba sunna bane ƙarya ce kuma kai ba kai zaba ka gano wani abu mai kyau annabi bai gano shi ba ƙarya kake ko kuwa wai zai gano wani abu mai kyau wai annabi bai gano shi anan ko kana tuhuma annabi cewa ga wani abu mai kyau ya boye yaki kawo shi ya ki hudu ya salam alorki Allah ya ce alyawma akmaltu lakum a yau mun cika muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislama Allah ya ce mun cika muku addini an kare komi gidi kai baka yi zaba ka kawo wani abu kace wai yanzu wai wai yana yi yana tasiri a kai hu ayu ka gano wani abu ai ba mai gano gaskiya wallahi sai Allah ba mai shi yasa ai Imam Malik yace ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku kirkiro faqad ku fito an isar muku ittabi'u ku yi biyayya wa la tabtadi'u kar ku kirkiro faqad ku fito an isar muku duk wani abu da za ku yi an kawo shi inda ya addini kar ku ce a bari mu kirkiro wani mu ga wancan mun gano shi yanzu maulidi dan Allah annabi kalmar maulidi ma annabi bai san bai wadata sahabbai kalmar maulidi ma wallahi ba su wadata kalmar ma zo ka ce ai maulidi wai 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 ai annabi ma ai a gidan wa wai da aka ce da aka tike shi kace annabi yace yi yace an gan shi yana azumi ranar litinin da alami shi aka tambaye shi me yasa kake azumin litinin yace saboda ran nan aka aihe ni ina murna alami shi kuma ran nan ake bujurto ayyukan bayi shi yasa nake azumi he yace kenan kaga annabi to kai ma kenan he kai ni kike azumi inde mun annabi kake kai ka zo kai tarairaye kana ta waka ka ce wai musan annabi ne to in kana murna ne kana cewa kana murna ana kada kada to kuma ayin litinin ke hallo ya mutu kenan ko kai abinda annabi yake yi azumin ranar in dai hassan annabi ne kake ko ba hujja ne in aka tare su can sai su ce to ai yana ai kaza hallo aka tare su can sai da ƙarye wata aya ake karanta ta cikin suratu yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده wannan ayar da ake cewa qul bi fadlillahi kace da falalan Allah shine aihuwa annabi ma wa bi rahmatihi da rahmar Allah alqur'ani fabizalika falyafrahu dan haka ku yi wurin ciki ku yi maulidi da wannan ayar ake fasar da maulidi ashe ƙarya ce mu ma duk mun fasar da wannan ayar da maulidi ashe duk ƙarya ce muke sai muka gane babu malamin tafsiri da ya taɓa fasarta cewa qul bi fadlillahi aihuwa annabi ake ni babu malamin da ya taɓa fasarta sai dai ya ce duk malamin tafsiri sai ba a taɓa samun tafsirin da ko na ƙarya ne ya fasarta da cewa ana ni aihuwa annabi Muhammad falala Allah a qul bi fadlillahi al-islam wa bi rahmatihi al-qur'an fa bizalika falyafrahu dan haka da musulunci da qur'ani he kuyi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una shine fiye da abin da za ku rika tara ashe ba maulidi ba ke ita fata ba ni na fasarta wannan aya a mumbari na maulidi ina fata ba an ga yace maulidi na jeyo qul bi fadlillahi ko ce da falala Allah maulidi wa bi rahmatihi alqur'ani wa bi zalika falyafrahu dan haka jama'a mi maulidi mi farin ciki ba karamin tuba ba ba ya tuba ba ya da istighfari mun tuba kawo domin yanzu mun ana maulidi ba ya mu kakkarya so ba masu ina ba ta bude ƙarye salatin fati inda zaka gane salatin fati ba salati bane bari in baka wani address ka gane salatin fati ba salati akwai wani sinan ne wani dan dariqa Abdul Fatai ko kace Abdul Fasad me cewa wai salatin fati wai yahi salatin ibrahimiya a nan kaga yana so ya nuna cewa maganar wani ta yi ta annabi Muhammad shi salatin ibrahimiya daga bakin annabi Muhammad ya fito shi kuma salatin fati daga ba ma sahabi mu ba ma tabi ba ma tabi tabiina wani ne nan da ɗan shekaru kaɗan waye hudo salatin fati inda zaka gane salatin fati ba salatin annabi Muhammad bane na farko da suka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa Allah kai da tsira ga annawa wanda ya bude abinda aka rihi to al-fatihi lima ughliqa wanda ya bude abinda aka rihi to shi kuma annabi ba abinda ba ya bude ba abinda aka rihi ba a abinda yake bude ne da yazo shi sai ya rihe shi da nasi na Qur'ani Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa katimin nabiyyin annabi katimin nabiyyin ya rihe annabci ai ko annabci da annabi yazo a bude sa beta da yazo sai rihe ta sai ya ce la nabiyya ba'd babu annabi bayana to shi kuma salatu fati sai aka ce al-fatihi wanda ya bude lima ughliqa abinda aka rihe kai ka ji ƙarya ai annabi ya isko annabci a bude ne ko a rihe a bude ya samo shi su kuma sai suka ce a rihe ya same shi shi annabi sai ya bude kai kar makaryaci ne wallahi annabi ya samu ko annabci ne a bude shi sai ya rihe ta kai kuma salatin fati daman da za ku gane ba na annabi bane sai suka ce a yo ayin da za ku gane ba na annabi bane da suka ce Allahumma salli ala Muhammadin fati Muhammadin da su ba annabi Muhammad ba Muhammadul Bakari wanda ya shiga Ka'aba shine al-fati lima ughliqa to dan Allah da Muhammadul Bakari da annabi Muhammad shi annabi ya rihe abinda aka bude abinda yake bude annabi mai yi rihe shi yayi da nasi na Qur'ani ma kana muhammadin aba adil min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabiyyin, ai annabi yarihi abin da yake bude ne ko? To shi kuma muhammadu al-bakari, ai kuma annabi yace la nabiyya ba'di, babu annabi bayana. To shi kuma muhammadu al-bakari da yazo bayan baya, shi kuma ai sai ya bude abin da akari, ashe su salatun fatima salatun annabi bane kwata kwata, salatun muhammadu al-bakari ne, shi yasa su ma ba dai ba. Shi salatin annabi Muhammad salatin ibrahimiya, shi kuma salatin fati, salatin fati fati mai su ya kosai kenan, ba na annabi ne. Shi yasa an zo a ce fatiha da salatin fati fati, shi kuma wancan namu na ibrahimiya na annabi Muhammad, na rantsi da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san salatin ibrahimiya, Abubakar ya san salatin ibrahimiya, Umar ya san salatin ibrahimiya, Usman ya san salatin ibrahimiya, Ali ya san salatin ibrahimiya, Abu Huraira ya san salatin ibrahimiya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya san salatin ibrahimiya, Abu Huraira ya san salatin ibrahimiya. Amma na rantse da Allah annabi Muhammad bai san ba salatin fati, bai taɓa yin sunanta ba. Abubakar na rantse da Allah bai san ba salatin fati, Umar na rantse da Allah bai san ba salatin fati, Usman na rantse da Allah bai san ba salatin fati, Ali bai san ba salatin fati, Abu Huraira bai san ba salatin fati, Abdullah bin Umar bai san ba salatin fati, Abdullah bin Abbas bai san ba salatin fati, ba su san. Imam Malik bai taɓa wajen sunan Fatima, sunan salatin fati. Imam Shafi'i bai san ba salatin fati, Imam Abu Hanifa bai san ba salatin fati. Akwai wanda suka rayu shekara nan da kaza, ba su san ba salatin fati, ba su taɓa wajen sunanta ma, kuma yan aljanna. Sai kai ne wai yanzu ka zo ka ce wai salatin fati ya hi na ibrahimiya, yanzu kai dan Allah akwai wata magana da za ka ɗauka ta wani mahaluki ka ce ta yi ta annabi Muhammad, yanzu wannan ba shiga gaban annabi Muhammad ba ne. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi, ya ku masu imani kar ku shiga gaban Allah da manzo. Yanzu wannan wanda yake wannan magana bai shiga gaban Allah da manzo ya ce salati fati ta yi ibrahimiya, yo ai ka daidaita su ɗaya ma ka iya zama kafin, wallahi ka ce daidai ne ma suke. Barantana har ka ce wai na fati ya yi ibrahim. Akwai wata magana yanzu a mata maluki da ta yi ta magana, shi wa annabi duk magana da zai san bai yi da san zance wahayi ne. Wa ma yadiku in huwa illa wahayi, yo ai sahabbai da suka zo suka ce Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alayhi, suka ce Allah ya ce mu salati mu sani ba, amma mun san sallama mun san yadda za mu yi dama, amma salati mu sani ba ya za mu ba. Sai annabi ya yi shiru dan ka san shi ma ba ra'ayin shi bane, faɗa Allah ce. Sai can ya dago kai ce ulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, full stop bakin nan. Wannan yazo siga wajen bakwai duk wanda kai yayi, amma ibrahimiya duka za ka gansu iri ɗaya ɗaya, sai iri ɗaya ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, duka duk wanda kai kai salati ibrahimiya, wallahi duk lokacin da aka ce kai salati kar kai kowane salati wannan ibrahimiya shi ne ake. Me Ishmawi bai san wani salati in ba ibrahimiya ba, me Iziya bai san wani salati in ba ibrahimiya ba, me Risala, me Askari, me Muktasar, me ba wanda ya san wani salati in ba ibrahimiya. Ina fatan ku to ana nuna mana lokaci yayi, abinda muka wada daidai Allah shi ba mu ladan, wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana.